Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 19 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. Jiya Alhamis shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani bangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban kasar Donald Trump.
Kanin labaran kenan aka saurara. Yayin da yau take zaman ranar jin kai ta duniya, shugaban Najeriya ya kaddamar da wasu ayyuka a Maiduguri tare da yabawa dakarun tsaron kasa.
I commend their professionalism and tactical penetration to the hideout of the criminal element, leading to appreciable improvement in the security situation.
Haka kuma za ku ji cewa wata cibiyar wanzar da zaman lafiya ta haɗa kan mabiya 100 daban-daban na addini a kanan dawo. Ko menene manufa?
Ya za a yi a haɗa malaman addini wanda suke da mabambantan ra'ayi a rage maganganun ɓatanci a wurin wa'azi da wajen abubuwan tarurruka.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirinsa na manuniya. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta ritsa da su a waliya ko kuma yankin El Tab da ke kusa da iyakar arewacin Algeria da Tunisia, inda aka samu gawarwakin mutane 34. Adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum 5 da aka samu a gidansu da kuma mutane 8 a cikin wata motar bus ɗin jama'a waɗanda direban su ya yi mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Firaministan ƙasar da ke arewacin Afirka ya faɗa jiya Alhamis cewa gwamnatin Algeria za ta tallafa wa iyalan waɗanda abin ya shafa tare da biyan kuɗin aikin gyare-gyare da kuma biyan diya na asarar dabbobi da na ƙudan zuma. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye, wanda dakarun Rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da Rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki zai iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya. Saboda haka dole ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da tsaron wannan abu mai muhimmanci, kawar da makamanta da cikakken ƴantar da su daga sojojin Rasha, bisa ga cewar Zelensky bayan wani taro a birnin Lviv na yammacin Ukraine da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. A nasa ɓangaren, Guterres ya yi kira da haramta gudanar da ayyukan soja a wurin bayan janye kayan aikin soja da ma'aikata. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani ɓangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban kasar Donald Trump. Alkalin kotun majistire na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani ɓangaren takardar. Ya baiwa ma'aikatar shari'a mako guda da yanke shawarar kowane ɓangare ne ya kamata a gyara. Ma'aikatar tana adawa da fitar da sammacin ga jama'a saboda ta yi cikakken bayani kan shaidun da suka sa hukumar FBI ta binciki rukunin gidajen Mar-a-Lago na Trump, kuma zai iya kawo cikas ga binciken da take yi na Kodrom ya ajiye bayanan sirrin gwamnati da yin wasu rairai da su. Reinhardt ya ce ban shirya don gano cewa ya kamata a rufe sammacin gaba daya, akwai bangaren sammacin da za a iya fitarwa. Tunda alkalin ya ba da izinin fitar da takardar binciken kanta da kuma wasu takardu biyu da ma'aikatar ta bukata.
In an jima kaɗan, Hafizu sake da da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya. Yayin da ake bikin ranar jin ƙai ta duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar kaddamar da wasu ayyuka a Maiduguri, tare da ya ba da karin tsaron ƙasar saboda jajircewarsu wajen ganin zaman lafiya ya dawo. Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da ranar bikin tallafa marasa galihu ta duniya da ake kira World Humanitarian Day da kuma ya gudana a garin Maiduguri. Wannan ne shine karo na uku da shugaba Muhammadu Buhari ke ziyartar babban birnin Maiduguri musamman ma cikin shekara guda. Shugaba Muhammadu Buhari ya dai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar, da ya haɗa da kaddamar da wasu rukunin gidaje da gwamnan jihar Borno ya ce sun haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin cinjaha suka samar da wannan rukunin gidaje musamman ma ga ƴan gurin hijira.
That the people of Northeast region have suffered disproportionately as a result of the insurgency.
Yace barin shaida muku cewa mutanen shirin arewa maso gabacin Najeriya sun sha wahala matuka saboda waɗannan ta'adda. Don haka na kafa wannan hukuma ta shirin arewa maso gabacin Najeriya karkashin ma'aikata.
I commend their professionalism and tactical penetration to the hideouts of the criminal elements leading to appreciable improvement of the security situation.
Yace ina aibawa jami'an tsaron Najeriya kan yadda suke kutsa kan ƴan ta'adda wanda kuma ke haɓɓala sakamakon mai kyau a bangaren tsaro a shirin arewa maso gabacin Najeriya.
I therefore implore you not to relent in your efforts. Continue to take the fight to their hideout and ensure they are completely eliminated.
Da haka ina kiran ku kada ku yi ƙasa a gwiwa, ku ci gaba da kai musu hari har makoyinsu don ku tabbatar cewa kun gama da su gaba daya.
The emerging issues include the increasing number of orphans and widows.
Yace wasu abubuwa da ke tasowa yanzu shine batun karuwar marayu da kuma matan da suka rasa mazajen su. Daga irin sani da nake da shi a yakin suburwa da aka yi, na san yadda aka dinga samun fashewa bayan mutane sun koma ko bayan kammala wannan yaki, kuma mun gani a cikin abin da ya faru ƴan kwanakin nan a garin Bama. Shi ko gwamnatin jihar Borno Professor Babakar Umar Zulum cewa yayi.
Your Excellency, I wish to bring to your kind notice that this brings to the conclusion the closure of all formal camps within Maiduguri.
Yace ina so in shaida maka mai girma shugaban kasa cewa mun rufe dukkanin hudu na sansanonin ƴan gudun hijiran mu da suke nan cikin garin Maiduguri a hukumance. Kuma saboda haka gwamnatin jihar Borno tana da gudun rufe dukkanin sansanonin ƴan gudun hijira da ke wajen birnin Maiduguri a shekara mai zuwa idan Maiduguri ya kai mu.
Today, Mr. President has commissioned one of our projects to mark this year's remembrance. The project is the Bulunkutu Teachers Quarters along Yaford Road, which should be allocated to teachers that have suffered as a result of the insurgency.
Yace a yau shugaban kasa ya kaddamar da dukkanin ayyukan da muka gudanar don tunawa da irin wannan rana. Ayyukan shine rukunin gidaje na malamin makaranta da ke bulunkutun hanyar zuwa Yaford da ke nan cikin garin Maiduguri, wanda za a raba malamin makaranta musamman ma wanda suka sha hukuba sakamakon wannan rigingimu.
And then the president will also commission our 500 local housing estate for the internally displaced persons.
Haka zalika shugaban kasa ya kaddamar da rukunin gidaje guda 500 ma ƴan gudun hijiran mu wanda gwamnatin jihar Borno ta gina da kuma cikakkiyar taimakon gwamnatin tarayya. Tana ministan jinƙai na Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk cewa ta yi
35 aid workers have died, 22 wounded and 28 kidnapped.
Ta ce akwai mutane 35 da suka mutu sakamakon irin wannan rigingimu da kuma wasu 22 da suka samu raunuka tare da wasu 28 da aka yi garkuwa da su.
And by the grace of God, the insurgency in the northeast and other parts of this country will come to an end very soon.
Tace in Allah ya yarda wadannan ta'adda da ke shiyan arewa maso gabacin Najeriya kuma sauran bangarorin Najeriya zai kawo ƙarshe nan ba da jimawa ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Alhamis, mutumin nan ɗan shekaru 24 da haihuwa da ake zargi da kai hari kan marubuci Salman Rushdie a makon da ya gabata ya gurfana gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci a kotun gundumar Chautauqua da ke jihar New York. Hadi Matar dai ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da aikatawa na yunkurin kisan kai mataki na biyu da mataki na biyu na kai hari, kuma ana tsare da shi ba tare da beli ba. An kaiwa Rushdie mai shekaru 75 hari a ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da yake shirin yin jawabi a wani ɗakin lakca da ke Chautauqua wanda ke wajen birnin Buffalo. An caka masa wuka a wuyansa da gangar jikinsa, sannan aka garzaya da shi wani asibiti da ke kusa inda aka yi masa tiyata da dama. Wakilinsa ya ce hantarsa ta lalace, jijiyoyinsa sun tsinke a hannu ɗaya, kuma yana iya rasa idonsa, amma yana kan hanyar samun sauki. Ɗan sanda sun kama mutar a wurin da lamarin ya faru. An tsare shi a gidan yari na gundumar Chautauqua ba tare da beli ba. A wata hira ta bidiyo da jaridar New York Post ta wallafa a ranar Laraba da ta wuce, matar ya bayyana mamakinsa cewa Rushdie na raye, yana mai cewa bai yi tunanin marubucin zai tsira ba. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa za ta samar da ƙarin allurar rigakafin ƙyandabiri miliyan 1.8 da rarrabawa daga farkon mako mai zuwa. A wani taron manema labarai, jami'in yaƙi da cutar ƙyandabiri na White House Bob Fenton ya ce za a samar da ƙarin allurar ga hukumomin Amurka don yin oda daga ranar Litinin mai zuwa ta hanyar ma'aikatan lafiya. Daraktar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky da sakataren lafiya Zabia Bishera su ma sun halarci taron manema labaran. Fenton ya ce a cikin ƙasa da kwanaki 10 tun lokacin da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da hukumar CDC suka ba da izinin yin rigakafin Jynneos don amfanin gaggawa kan cutar ƙyandabiri a cikin mutane masu shekaru 18 da haihuwa ko sama da haka, ma'aikatar lafiya ta isar da allurar kusan miliyan 1 ga birane da jihohin Amurka, wanda shi ne mafi girman shirin irin sana'ar rigakafin cutar ƙyandabiri a duniya.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da matsalar bambancin fahimtar addini ke ci gaba da raba kawunan mutane a Najeriya, wata cibiyar da ke aikin wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai ta shirya taron tattaunawa a Kano tsakanin mabiya ɗari'u daban-daban domin ƙara fahimtar da juna, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwali ya haɗa mana.
An zaɓo mahalarta taron ne daga ɗari'un Izala da Kadiriyya da Tijjaniya da kuma Shi'a, waɗanda suka haɗa maza da mata, musamman matasa da malamai, inda masana daga dukkanin ɓangarorin suka gabatar da maƙala da jawabai game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin juna, dukuwa da bambancin fahimtar su a sha'anin addini. Taron ya gudana ne ƙarƙashin shirin gudunmawar al'umma a tsarin wanzar da zaman lafiya na cibiyar Interfaith Mediation Center, wadda ke samun tallafi daga hukumar USAID ta ƙasar Amurka da ke gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasashen duniya. Ahmad Tijjani Adam shine babban jami'in aikace-aikace na cibiyar.
Ɗaya daga cikin ayyukan da yake haƙinmu shine mu ga yadda za a samar da zaman lafiya. Wannan zaman lafiyan ya kunshi kowane irin ɓangare. Wannan ɓangaren sai muka kalle shi ta ɓangaren addini. Ya za a mu iya haɗa malaman addini wanda suke da mabambantan ra'ayi a rage maganganun ɓatanci a wurin wa'azi da wajen abubuwan tarurruka, domin a samu haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi. Idan aka samu fahimtar juna tsakanin matasa kuma su malamai da suke wa'azantarwa suka bayar da kyakkyawan misali, to na tabbatar da wannan abin zai dade. Su kuma mata su ne iyaye, su suke haifan mu, su suke da tarbiyya. Iyaye suka nuna cewa a irin maganganun da ake tsakanin batanci na addini ba ya da kyau, to na tabbatar da yaro zai guji wannan abu.
Jibrin Abdulrahman, ɗaya daga cikin samari mabiya ɗari ƙarshi'a, na cikin waɗanda suka halarci taron.
Da yake ni ina wakiltar abin da ya shafi ɓangaren shi'a ne, dama mu gaskiya kusan shi malaminmu yana da wannan tsari na a kusanci al'umma ba a nisantar su ba. Duk shekara kamar idan wata maulidi ya kama, to akan ware sati guda ya zama da cewa an gayyaci bangarori daban-daban na izalar Tijjaniya da Kadiriyya wanda za a ba su dama a ba su makaloli su zo su tattauna a wajen.
A nasa bangaren Dr. Aminu Ismail Sagagi guda cikin masu makala a wurin taron ya ce haɗuwa irin wannan za ta yi tasiri akan aikace-aikacen mayakan kungiyar Boko Haram da yan fashin daji da ke addabar sassan arewacin Najeriya a yanzu.
Duk abin da mutum ya yi daga tunani ne abin ya zo ya yi shi, ya yarda da wani abu ne ko ya gamsu da wani abu. To idan ana tattaunawa ana samun kuma wasu fahimtoci, mutane suna sake buɗe tunaninsu su kuma aikace suna ganin amfanin sabon tunani, wannan zai kawo canji a kowane abu da ake ganin ya ɓaci a baya. Ai ba ma fuddare da samun rahama Ubangiji, wannan kamar dai wani zarafi ne ya zo na wani zamani, kuma Allah da Allah zai ɗauke shi, kuma za a dawo cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a ko'ina. Kowa ya yi abin da ya fahimta a cikin kwanciyar hankali ba tare da musguna wani ba.
Kamar ƴan uwansu maza, su ma matan da suka halarci taron sun sha alwashin isar da sakonnin da suka ji a zauren taron.
Ta inda zan fara isar da sakonnin ta cikin gidajenmu, tun daga kan ƴaƴayenmu zuwa ga kan abokanan zamanmu, za mu ga musu zancen sabani tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya babu ita. Kuma wannan tattaunawar tana kawo mana girmama sabanin juna. Nan ma abin da yake kawo wannan abubuwan tashin hankalin ai rashin zama a wannan tattaunawar ce.
Malama Fatima Barau mai wake kenan guda cikin dimbin matan da suka kasance a wurin wannan taro. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a wugan mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai
manuniya.
An daure ni shekara 2, aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu. Aka bi ni da fan 50 a kurkuku. In ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min. Na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a raye ƴaƴan jam'iyyar nefu kenan ke gaya wa duniya yadda suka yi siyasa ta aƙida babu jakwaba. Shi kuwa injiniya Buba Galadiman jam'iyyar adawa ta NNPP gaya wa duniya ke cewa tsananin san daurin tsadar tsaro a Najeriya fa ta riga ta bayyana a kusan ko ina daba-daba.
Zuwan nan da zamu yi sai da muka shiga jirgin sama, muka yi tawalagigi, muka je muka sauka a Kano tsakar dare, sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna.
To shin ko ina aka kwana game da irin tarin tilin kuɗin da ake tunkudawa game da tallafin man fetur a tarayyar Najeriya da Emmerson Kilin tarayyar Najeriya suka ce za su bincika dan sun ji kuɗin suna ƙara kiba?
In kin lura ga yadda muka dauko aikin nan ba da wasa muka yi ba, kullun cikin aiki muke.
Turkar tuge sunan Muhammad Sani Abacha a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya samu goya baya ga yawo duniya cewa ai haramun ne kadan ƴaƴan jam'iyya su zabi dan takara kuma wata hukuma ta zo ta taba.
Ita kanta hukumar zabe wannan section din bai bada dama ta dauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba.
Wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai na siyasa da gwamnati gaba-gaba. Shiri na 79 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku nunannin labaru tun ma kafin su ruba. Mai yiwuwa rubewar kuma amma ta hakar harkar harkallar siyasa ce wasu ƴaƴan jam'iyyar NEFU ke ganin ta bayyana kusan ko'ina a Najeriya daba-daba. Shi yasa dattijo Honorable Dr. Aliyu Malum Fashin da ya halarci taron cika shekaru 72 da kafa jam'iyyar NEFU a jihar Kanawa ya ce ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa siyasar aƙida aka yi a lokacin NEFU amma yanzu kwama cala kawai ake sharba.
Ni dan NEFU ne tun 1956 da akwai kungiya a cikin NEPO da ake kira Rundunar Samarin Sawaba. Ni ne farkon sakataren ta na lardin Katsina.
Ya zaka kwatanta abin da yake faruwa a lokacin da ya sanya ko ka kafa NEPO da kuma yanzu abubuwan da suke faruwa?
To maganan jiya da yau ba a hadawa, da ba a magana kudi. Na magana a nan daki kaji, an daure ni shekara biyu. Aka bi ni da kuɗi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu. Aka bi ni da fan 50 a kurkuku. In ce na ban NEPO a yafe min daurin da aka yi min. Na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin. Burina shine kai din nan ka zama mutum.
Za a iya cewa ku burinku ya cika?
Allah, muna roƙon ka biya mu abin da muka yi. Mun rasa ƴan uwa da abokanai da iyaye akan maganan NEPO. Yau duk ba a wancan. Kuma duk masu mulkin yau ƴaƴanmu ne ƴaƴan talakawa. Ba da sarakuna kaɗai muka yaƙi ba. Mun yaƙi da turawan mulkin mallaka. Suka tara sarakunanmu a arewa. Suka ce mulkinsu muke nema. Amma Allah ya sani ba mu da sha'awar mulkinsu. Abin da muke so a bari da kai baka a luncin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana, da sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma, kuma ko sisi ba za a baka ba.
Shi kuwa shugaban cibiyar da ta shirya wannan taron tunawa da jam'iyyar NEPO da ta cika shekaru 72 Farfesa Ismail Zango zazzage bayanai yayi akan abin da yasa jam'iyyu da ƴan siyasan wannan zamani ba su halartar taron tunawa da NEPO da a zamanin ta kawai ake fito da gaskiya kaba kaba.
Siyasa ba za ta arbashi ba sai idan an dora ta akan doro na aqida, akan doro na manufa, akan doro na gina al'umma baki daya. To a bisa wannan doron ne ku ta dora duk abubuwan ta da kai.
Kuma abin shi kike so mu koyar ga jama'a.
Kuma professor, sai a ga watakila waɗannan abubuwan da ku wasafa domin su ba a ganin masu da kada madafin iko ne yanzu kuma ƴan siyasa. Ku ne ba ku ga yace
shi wani kagar wannan tar da muke da farko da tukun mun aika takardu na gayyata ga mutane da daban-daban ga jami'in siyasa, sannan mun yada sanarwa a gidajen radio. So kaga idan mutum bai zo ba shine bai da ra'ayin
menene kuka fahimta yasa su kansu ta jami'in siyasa din ba ka safai suke zuwa ba kusan duk shekara?
To ina ganin dalili shine gaskiya sun kauce ma siyasar aqida, siyasar ginna ƙasa. Shi ko wani taro ne da za a zo a tsarki gaskiya iya gaskiya
game da maganar matsananciyar matsalar tsaron da ake ganin ta matsawa ƴan Najeriya. Kuwa engineer Abuba Galadiman jam'iyyar NNPP ne yace ya zama wajibi a gaya wa talakawan Najeriya cewa kada su gangancin ganin sun daba.
In mutum ya dauka cewa abin da yake aukuwa yanzu daidai ne, ba ma ma bukatar ƙuryarsa, yaje jefa musu a ci gaba da abin da ake yi. Ai kowa dai zai ji a jikinsa. Dama mai abin ma ya faɗa yace kowa zai ji a jikinsa. Na tabbata ku ai jikin ya gaya mana. Kaduna fa nan zamu zo. Da kowane sati ko cikin sati biyu sai na zo Kaduna daga Abuja. Yau wata na 8 ban shigo Kaduna ba. Zuwan nan da zamu yi in kaga rigingimu da muka yi da na kusa da mu kar mu taho a mota. Sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a Kano. Tsakar dare sa'an nan da safe muka shigo mota. Muka taho nan Kaduna. To wannan kadai bai ishe mu darasi ba.
Tun bayan sanar da saka sanarin kudin da suka kai triliyoyi a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya, wasu ke cewa idan ba a dau mataki ba to kudin da ake tunkudawa a tallafin man faka iya turgude Najeriya daga kyakkyawar turba. Sai dai shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don binciken kudin tallafin man, Honorable Ibrahim Aliyu Al-Mustapha, ya ce lalle kwamitin yana ta bincike don ganin yadda kudin da aka ce za a yi tallafin ke ta kara kiba.
Din baki manta ba kwanakin baya ta ta ministan kudi ta yi magana ana buƙatar kusan triliyon 6.7 da wani abu wanda ƙasa za ta sadaukar domin sauƙaƙa mai ga 'yan Najeriya. Kasafin kuɗaɗe da suka wuce na shekaru 2019-2021 akwai giɓi mai yawa wanda sai an aro kuɗi ake iya cike shi. To yanzu kuma sai ga ƙarin wannan nauyi. To ta haka aka zo da ƙuduri a gaban majalisa na neman a binciki shimmina ne ke gudana. Waɗannan kuɗin da ake magana ana son a sadaukar domin sauƙaƙa tsadar mai, shin an bi dokokin da ya kamata ta a ta wace hanya an ka same su, yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin?
Honorable, an jima ana wa'annan bincike akan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire, wani abu ne za ku yi na daban?
In kin lura ga yadda muka dauko aikin nan ba da wasa muka yi ba, kullun cikin aiki muke. To abin da muke so shine cikin lokaci din da aka bamu mu iya kai ƙarshen abubuwan da muke na bincike bincike sannan daga ƙarshe zamu fito da bayani.
Da lamu dai sanar da sauke sunan Muhammad Abacha a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya jawo karafkiyar da suke ganin idan ba a yi takatsantsan ba za a yi kwaba. Ko dake dai an ji kakakin kwamitin yakin neman zaben Muhammad Sani Abacha a jihar Kano Honorable Manir mai lafiya na ga yawa duniya cewa ai babu wani wanda ke da alhakin cire sunan wanda ƴaƴan jam'iyya suka zaba.
Mu mun yi mamaki gaskiya kamar yadda muka ji shi shugaban hukumar zabe yana cewa akwai judgment na kotu wanda ya bada damar cewar a cire mu daga takara domin mu dai bamu samu wata sanarwa ba daga wata kotu cewa ta bada hukunci akan mu illa iyakaci abin da muka sani shine akwai judgment da aka yi na karshe shine na National Delegate wanda Court of Appeal tai shi kuma wannan bai shafe mu ba dan haka a wannan gabar nake kira ga shi shugaban hukumar zabe yayi bincike tunda ƴan siyasa a iya bashi abin a kudindine
amma kuma akwai abin da suke cewa party supremacy cewa hukuncin da jam'iyya ta yanke ya haukan kowa
mutane wannan issues din namu bai shiga wannan kalman da ka faɗa ba saboda akwai section na 84 na shi electoral act 2022 bai bada daman zaben primary election a hannun jam'iyya ba ita kanta hukumar zabe wannan section din bai bada dama ta dauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba
to duka iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da rankata kafatanin mutanen da ƴan Najeriya suka zazzaba cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara karewa suke kuma babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su ya zoba domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 283 ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe koda ko suna cikin jin dadin mulkin ne akan gaba kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da a cikin su ne mukan samu wanda mukan zazzaba ni Isa Loli Kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na ikra da wannan kuma ka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161 an bada rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rusa da su a waliya ko kuma yankin El Tab da ke kusa da iyakar arewacin Algeria da Tunisia inda aka samu gawarwakin mutane 34 adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum 5 da aka samu a gidansu da kuma mutane 8 a cikin wata motar bus din jama'a waɗanda direban su ya yi mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai cibiyar Zaporozhye wanda dakarun Rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da Rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki da iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya
To a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin ciki har da shirin yanayi da muhalli domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta yana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni na wannan shirin kai da ma injiniyan mu na yau Mr. Karal ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya salamu alaikum